Sasha Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dolal da tashar Mota View Africa akan mita 102.5 sangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masarar assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 12 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abinda muke tafe da shi ku fara da kanun labarai
Papa Romo Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a wata tabargazar lalata da alamar kasar Turkiya ta bada umurnin sakin amurkin fastan nan wanda tsare shi bisa zargin ta'addanci ya janyo takaddama tsakanin ta da Amurka sannan jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka
to madalla bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto akan wani taro da aka kaddamar a jihar Niger tsakanin shugaban yan sanda da Fulani akan sha'anin tsaro
yau nan taron gada muka akwai dattijan da yazo abinda aka sace musu sanu 700 aka sace musu kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen dauka shanun shi
haka kuma za ku ji ranar da rawar da mata ke takawa a jihar Adamawa a zabukan fitar da gwani da ke gudana a Najeriya
Rana ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma Allah subhanahu wataala domin a cikin mu ƴan takara na jin kusan mutum biyar ya tsane ne ya bani wannan abu
sai kuma a kasar jamhuriyar Niger inda aka kaddamar da wata fadakarwa akan maganar kare haƙƙin ƴan mata
in Allah ya baka mace mai fusa'a mai ilimi wanda sassan gaba sassan baya to kai imanin da ɗiyanka ma wata ilita ta taimaka musu bacin gwargwado ta hanyar ilimi da tarbiya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata
sannan kuma da yake yau Juma'a ce muna da shirin duniyar Amurka da ra'ayoyinku amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya
Assalamu alaikum masu tsauri ga labaran Papa Romo Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika Tunda farko a wannan shekarar Moyel ya mai gurbin Cardinal Theodore McCrick Bishop din Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata to sai dai kuma shi ma Moyel din ya shiga matsala saboda yadda yayi da batun zarge-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin Katolikan tun lokacin yana Bishop din Pittsburgh a jihar Pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006 Wani gungun masu ta alƙali yanke hukunci a Pennsylvania ya gano cewa a watan Agustan da ya gabata shugabannin majami'ar Katolika fiye da 300 sun yi lalata da yara ƙanana aƙalla 1000 cikin shekaru 70 da suka gabata kuma shugabannin cocin na Katolika sun yi duk abin da suke iyawa na yin rufa-rufa Yau an ci gaba da shari'ar ba Amurkin fastan nan wanda tsare shi da aka yi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Turkiya da Amurka. To amma bayanai na nuna cewa gwamnatin Turkiya ta amince ma fasto Andrew Brunson ya dawo Amurka abinda ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyar. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da gurfanar da fasto Brunson da aka yi bisa zargin aikata ta'addanci. Kafafen yaɗa labarai sun yi ruwaito jiya Alhamis cewa gwamnatin Amurka ta cimma jituwa da Turkiya kan batun wadda ta hada da sassauta takunkumin da Amurka ta kakaba ma Turkiya a madadin wanke Brunson daga zargin. Jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. Martin Oren, kwamishinan sashen kai daukin gaggawa ya gaya ma kamfanin dillancin labarai Reuters cewa gocewar lakar ta gunguro manyan duwatsu zuwa cikin kogi don haka kogin ya batse har ruwaye gaba da mutane da dama hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya karuwa yayin da masu ayyukan ceto ke ta kwakulo baraguzan da ke kasan tsaunin Elgon mai tazarar kilomita 250 daga Kampala babban birnin kasar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren ji Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar Atlantika. Suka ce har yanzu guguwar ta Michael tana tafi da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda. Tunda safiyar jiya Alhamis guguwar ta Michael ta koro iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya a jihohi masu dama da ke kudu maso gabashin Amurka bayan da tafki wato ta tafka barna a sassan Florida Panhandle a matakin mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske. An ba da rahoton mutuwar mutane akalla 6 sanadiyar guguwar ta Michael wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taba gani a yankin kuma ta uku a girma a tarihin Amurka baki daya. Shugabannin manyan kamfanoni irin su Richard Branson da Steve Case sun kasance na baya-bayan nan da suka dakatar da hulɗa da kasar Saudiya bayan bacewar wani dan jaridan kasar ta Saudiya a farkon wannan watan wato a farkon watan Turkiya. Branson, shugaban kamfanin Virgin Group da ke Burtaniya, ya faɗa a wata takardar bayani cewa da ina da ƙarfin gwiwa game da masarautar Saudiya da shugabanta na yanzu Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, don haka ne ma na amince da matsayi biyu na director a yankin tekun Red Sea ko Bahar Al-Ahmar. To amma abin da aka ce ya faru a Turkiya game da bacewar dan jarida Jamal Khashoggi idan gaskiya ne zai shafi niyyar mu mutanen yammacin duniya ta yin hulɗa da gwamnatin Saudiya, muna buƙatar ƙarin bayani fa. A makon jiya ne dai Khashoggi ya je ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke ƙasar Turkiya don ya samo wasu takardu don shirye-shiryen aurensa. Khashoggi wanda ke da zama a Amurka wanda kuma yakan yi rubuce-rubuce masu cike da caccakar Saudiya a jaridar Washington Post bai fito daga ƙaramin ofishin jakadancin ba tun bayan da ya shiga.
Labarin da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da rahoton da Nasiru Mustapha Basari ya aiko mana daga Mina jihar Niger akan taron na musamman tsakanin shugaban 'yan sandan jihar da shugabannin Fulani akan maganar neman kwantar da tashe-tashen hankula da kan barke.
An gudanar da wani babban taron duba hanyoyin da za a magance matsalar garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Taron dai wanda ya kunshi 'yan sanda da kuma shugabannin kungiyar Fulani makiyaya ya maida hankali ne akan yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa sannan da satar shanu da Fulani suka ci har yanzu suna fama da wannan matsala. Kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya yi ƙarin bayani.
Ko jiya akwai yau nan taron gada muka yi akwai da tijan da ya zo abinda aka sace musu shanu 700 aka sace musu kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen ɗaukar shanun shi. A nan jihar Niger ne wajen Alawa shanu 700 aka kore mashi kuma aka kashe ɗiyan shi biyu kuma aka kashe soja guda wurin wajen kai musu doki. Saboda haka duk wahalar da ake sha ta sace tace na barayin shanu da kinnafin kashi 95 bisa 100 hillani ne ke sha domin a duk sahiya ba ranar da ba za a kinnafin mai hillaci 20 ko 30 ba ba sahiyan nan kuma ana ansar su ba tare da tunda su ba su shela ba su hada makowa za su je su kai kudi ne kawai don su anshifan san mutanen su sannan shanun da ake dauka kashi 99 bisa 100 duka shanun hillani ne saboda haka wannan wahalar da hillani ke sha a wannan matsala ta barayin shanu ta hi kowane matsala da mutane ke sha a Najeriya
Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Mr. Yakadi Dibal wanda ya halarci taron ya ce rundunar ƴan sanda ta dukufa wajen yaki da miyagun mutane a saboda haka ya ce babu shakka akwai buƙatar hada hannu domin samun nasarar da ake buƙata sannan ya nuna gamsuwa da ayyukan ƴan sa kai da ke aikin taimakawa wajen yaki da barayin shanun kamar yadda ya yi ƙarin bayani
You have done tremendously well and I want to encourage you to liaise with the police
Yace ina so in gode maku kuma aikin ku yana yin kyau ina ƙara maku ƙwarin gwiwa amma ku rika hada hannu da ƴan sanda wajen gudanar da ayyukan ku daga bisani dai shugabannin fulanin sun buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta taimakawa ƴan sa kan da baburan hawa da zai ba su ƙwarin gwiwar fatattakar miyagun mutanen Mustapha Nasiru Batsare murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai jihar Adamawa inda a yanzu haka da alamun mata sun yi kuro domin fuskantar babban zaben da ke tafe inda wasu matan suka yi nasara a zaben fiddagoni a jihar ta Adamawa ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana
da alamun dai a wannan karon mata sun yi kuro domin kwace goro ba hannun kuturu inda a jihar Adamawa mata da dama ne masu ga haye zaben fiddagonaye a jihar domin baya ga wata tsoho jami'ar jinya da ta lashe zaben takarar gwamna inar jam'iyyar PPN Mrs. Lami Musa haka ne kuma an san mata yan takara da suka lashe takarar neman kujerar senator da suka hada da senator Binta Masu Garba da ta tsaya ba tare da hamayya ba da ma wata tsohuwar yar majalisar wakilai Aishatu Dahir Binani ita dai Binani ta maka da wasu manyan yan siyasa biyu ne da suka hada tsohon shugaban kungiyar shugabannin kanan hukumomi ta Najeriya Algoration jihar Adamawa barista Ali Wakilu Boya da ma kuma tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwan Najeriya MPA injiniya Umar Suleiman to wai kome binanin ma ke cewa dan gane da wannan nasarar da ta samu
na ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma Allah subhanahu wataala domin a cikin mu ƴan takara na jin kusan mutum biyar ya tsame ni ya bani wannan abu kuma ba wai ya bani ne don baya son sauran ba ko kanan ni ma shekaru uku da suka shige uku da rabi na yi takarar nan bai bani ba amma ya ba mu wani to yanzu kuma na shiga wannan takarar ya bani don haka ni ba abin da zan ce sai dai in gode mishi kuma ina matukar farin ciki da wannan development a san ma ci fiye da abin da na yi da a ƙananan hukumomi uku insha Allah
to sai dai koyan da mama ta ke murna har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar APC Adamawa inda ko ake kai ruwa rana a Abuja Dr. Mahmud Halilu Ahmad yace fa suna nan daren sai sun ga abin da ya ture wa bozo na dai
mun tattaru bayanai a duka kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da video da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada dai mun hada koken mu kuma na kai da hannuna na je na yi presenting na je na gabatarwa ita wannan committee muna jiran su kira mu mu bayyana a gaban su sannan magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya wannan kokon kwanto kada ayi
da kuma gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Jibrila wanda shi ma tuni ya garzaya a boye domin kare kujerar sa ke cewa
domin ni dan ina wa party biyayya kuma daga national har vote wayannan mutanen ba yan Adamawa bane daga national aka tura su su zo su bi local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi ni mutane ne ya dame ni ko mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah kowa ya ga irin yadda mutane suka fita
koma da menene yanzu ka an zo da ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Adamawan za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
a gaida Ibrahim Abdulaziz da aiki yanzu kuma bari mu je kasar Jamhuriyar Niger inda wata kungiya ta kasa da kasa mai zaman kanta wato Plan International Niger ta gudanar da wani taro na musamman domin farkar da mata akan haƙƙin su na walwala ga rahoton da Sule Mumuli Barma ya hada mana daga birnin Yamai
A yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoba ne kungiyar Plan Niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da Ofi Legalite wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wace aka saba baiwa samari kamar yadda wakilin wannan kungiya a Niger Hari Noel ya bayyana
pour tout faire pour qu'un jour on ait une situation où la fille ait des conditions semblables à celles du garçon.
Tamfan wace zata gudana a dukkan sassan kasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka akan bukatar tasu gudunmuwa don kawo karshen wahalhalun yan mata a fannonin rayuwa inji Mustafa Ibrahim jami'in tsare-tsare a Plan Niger
du matsalolin da yara particularly yan mata ke samu fannin lahiya su fannin ilimi fannin horo da kariya gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu dan gobe mun tashi mu iske ɗan yaran mu ya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci ya kamata mu tashi dan lahiyar ɗan mata ya bunƙasa matsalolin ga akwai su da yawa president la republique ya shine discours anan fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama mu gwamnati shine kama mu da muke nan gayi shine lansu makin campaign
shugabar kungiyar yan jarida masu kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Aminu Hashimu wace ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa ta yaba da wannan tsari sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya
in Allah baka mace mai fusa'a mai ilimi wanda sassan gaba ta san baya to kai imanin da ɗiyan kama wata kila ta taimaka musu bacin gargado ta hanya ilimi da tarbiya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata abu ne wanda yake da babban muhimmanci to amma akwai wani abu wanda mu muke gudu uwaye kar a samu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kama a incis ya kai wani su fije zai mu to wannan abu ya kamata cikin wannan waye kanun da ake ma ɗaya mata cikin wannan yaki da ake na ɗaya mata su samu wadata to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fije zai mu uwayensu don ɗaya mace in ta fije zai cikin al'umma fa to al'umma ta lalace
kungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani abinda a ƙarshe yake zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar inji kungiyar Plan Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Sule Mumuni Barma kenan daga jamhuriyar Nijar to Malam Ibrahim yanzu kuma bari mu leƙa a Jos inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke ɗauke da rahoto akan martanin jama'a daban-daban akan zaben ƙananan hukumomi da aka yi a can
Jami'in APC da PDP a jihar Plateau sun fara murza gashin baki bayan hukumar zaben jihar ta bayyana jami'iyar APC ta yi nasara a ƙananan hukumomi 11 wanda tuni gwamnan jihar Simon Lalan ya rantsar da su a ranar Laraban nan ne dai aka gudanar da zaben shugabanni da kansiloli a ƙananan hukumomi 13 da ke jihar yayin da hukumar zaben jihar Plateau ta dakatar da ƙananan hukumomi 4 daga zaben saboda matsalolin tsaro sakataren jami'iyar APC a jihar Plateau to Bashir Musa Sati yace burin su ya cika saboda tun can abinda jama'ar jihar Plateau ke hankoron gani shine su zabi shugabannin su a kananan hukumomi dan shan roman demokradiya
to mu zai muna yi wa Allah godiya an yi an gama lafiya wanda shine yafi mana muhimmanci kuma bayan haka Allah ya kara mana nasara akan zababbukan dukkan muka shiga muna ganin babu wani damuwa a cikin wannan abubuwa
To sauran jami'u na korafin cewa kun murɗe wannan zabe ne ba kuka ci ba.
A'a to idan da ba mu muka ci ba ai da ba a ba mu ba. Dama abinda siyasar ta gada kenan irin wannan korafe-korafe mutane ba sa runguma kaddara idan sun rasa abu su hakura cewa sun rasa sai su shiga kamakame. Amma mu muna da ban gaskiya cewa tunda yake an sa abubuwa a ƙasa an kimfuda su su turawan zabe sun zo sun ce ga wanda suka ci. To idan akwai wani wanda yake ja da wannan magana da turawan zabe suka yi to ai an fitar da kotu na kananan zababbuka sai mutum ya je can ya bayyana abin da yake hannunsa domin ya nemi haƙƙin sa da yake nan waje.
To kai maganan cewa turawan zabe su suka kawo sakamakon zabe amma bayanan da nake samu turawan zaben ma waɗansu sun ma gudu ne kawai an kira su bayan akwatin zabe na ƙauyuka ko kuma na rumfunan zabe me zaka ce akan haka?
Eh wato abu da gaskiya anan shine waɗansu gaskiya ne eh sun gudu saboda su gudu su tsira da ransu domin mutanen da suka zama kaman gorilla suna tare hanya suna bige mutane suna neman turawan zaben ai ba ka zo ka zauna ka sai da ranka akan cewa eh lalle sai an yi wannan ba. Misali inda akai wannan an yi a Mangu an ba da labarin za a result din sakamakon zaben Mangu ai ba a bayar ba sun zo sun tsare hanyar lantan ta arewa nan ma an samu irin wannan kaga ba a ba da wannan labarin ba. Amma inda suka je suka yi zabe na hakika na gaskiya sun zo sun faɗa sun bayyana ga yanda abin yake idan da ana so a murɗe gaba ɗaya har inda ma ba su zo din ba har inda aka je har inda ba su zo sai a yi announcing gaba ɗaya a sanar cewa ga yanda sakamakon zaben yake.
A bangare guda kuwa kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau John Akans ya ce ba su gamsu da zaben ba don haka za su garzaya kotu.
Wannan na farko dai a zaben da aka yi mu mun sani an yi zabe mun je mun lasa zaben gabaki ɗaya. PDP ta lasa zabe a cikin karamar hukumomi a cikin 13 PDP ta lasa 12 amma a waye gari kawai sai gwamna ya je rantsar da wayansu wanda ba su yi zabe ba. To wannan ya nuna cewa yana so ya ci gaba da transition committee na shi da dama ya saba yi. So mun sani yanzu dai ba zabe gwamna ya yi shi da yi ba.
Wace hujja kuke da ita na cewa ba zabe aka yi ba?
An gama kirgin zabe sai baturen zabe sun gudu sai sun bar zabe a wurin da mutane suke an kira su zuwa state headquarters. A inda aka kawo kurgin zabe innan ne ya kamata a yi kirge nan ne ya kamata a kira wayaci da wayaci a ba haka ba a yi ba sai gwamnati sai ta ce ma dukkan baturen zabe su zo jiha aka kira su zuwa jiha sai suka bar zabe jama'a da kuriyu a kauyuka local government. So wannan dai ba zabe aka yi ba.
Kina kana ce ba a tattara adadin kuriyu a wato inda murumfunan zabe aka yi zabe ba kenan an kawo headquarter nan domin a bayyana waye ci zabe?
A yanzu ma ba a kawo ma headquarters ba an bar su a yanzu har yanzu muke magana zabubbuka suna nan a karamin hukumomi a headquarters dai sun zo nan dai sun kira suna yin mutane da suka ce saboda haka wannan dai wani fashi ne wanda gwamnati ta yi ma jama'a.
Yanzu wani mataki ku PDP za ku dauka?
To kin san wanda dama an cuce ka sai daga je ko sai barka da zuwan kotu muna kan ba jama'a mu hakuri muna kan ba mutane mu hakuri.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab da yake muna maganar zabe za mu leka a jihar Kaduna inda ake ci gaba da tace kuce akan maganar tsaye da dan takarar majalisar dattawa da Kaduna ga Isa Lawal Ikra da wannan rahoto na musamman.
Jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta ce haramcin tikiti na kai tsayen da ake cewa automatic ticket a turance cikin kundin tsarin jam'iyyar ne yasa ta amince a yi zaben ciro na dan takarar majalisar dattijan tarayyar Najeriya a shiya ta biyun jihar Kaduna. Duk ko da ke wanda ke kan kujerar da aka ce an bashi wannan tikiti na kai tsaye sanata Shehu Sani ya kaurace wannan zabe. Barista Muhammad Ibrahim shine mataimakin mai baiwa jam'iyyar APC jihar Kaduna shawara kan shari'a kuma ya fayyace matsayin jam'iyyar da kuma kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC a jihar Kaduna da kasa baki daya.
Wato abinda muke kallon wannan magana shine wacce jam'iyya ta kasa ban san ta inda za ta bullo ta shigo da maganan tikiti na kai tsaye ba domin idan ka duba tsarin mulki na jam'iyyar APC musamman sashi na 20 da ya magana akan zabe ya ce koda ma an samu haduwan baki ba ko mutun ya taso shi kadai ne wasu sun janye ko kuma an hadu ne aka yi rijejeniya aka janye to shi tsarin mulki ya fada kwararatin mararatin cewa sai an ji an yi zabe an ce yes or no mun yadda ko ba mu yadda ba kuma a kasa ma an ka karanta sashin zaka ya ce domin me domin a kauce ma cewon an tursa sauma wani ne
yanzu wani hali kuke ciki kenan a jami'ance musamman ganin cewa uwar jami'a tana magana shehu Salim da za ta ba automatic ko kuma nan kun zo an yi zabe
eto uwar jami'a ita ta turo masu zabe suka zo suka yi zabe a Kaduna
cewa aki ai tunda shi malam Obasani ya riga kai jami'a kara magana ta mutu
ai kafin a turo ya janye wannan kara daga kotu saboda haka ba wannan magana so abinda muke gani kawai shine a shari'ance dai da kuma tsarin mulki na jami'a ba a ce babu consensus ba za a iya samun consensus amma a ce wai tikiti kai tsaye to ni dai na karata tsarin mulkin nan banga inda aka ce za a iya ba da shi ba
shi dai sanata Shehu Sanin da uwar jam'iyyar APC ta kasa ta tantance a matsayin dan takara ɗaya tilo da zai tsaya takara a wannan kujera ta shiya ta bin jihar Kaduna ya ce ba zai ce komai game da wannan turka-turka ba saboda gwamnatin jihar Kano ce ke jayayya da uwar jam'iyyar ta kasa sai dai shi malam Obasani da ke cin moriyar goyen bayan gwamnatin jihar Kaduna ya shiga zaben fidda gwanin da yace yanzu shine dan takara
ina miƙa godiya na ga su wanda muka takara da su wanda sun fito sun kokarin su amma Allah ya bani sa'a kuma suka nuna za su ba mu hadin kai tare ni wannan mu hada kai domin mu kai ga nasara majalisar APC a wannan jiha ta mu ta Kaduna duk wani magana da ake yi wannan mun san cewa wani abu ne wanda ba mu dauke shi da muhimmanci ba saboda kamar yadda ka sani duk mai son zabe ya kamata zuwa ne mijama ne a zabe shi kuma mun san kundin tsarin mulkin wannan jami'a ta mu babu abin da kira automatic ticket ko da kai kane dan takara sai kai zabe
shi ma dai tsohon dan majalisar da sanata Shehu Sani ya kayar a zaben shekarar 2015 kuma yake son sake shiga zaben domin takarar koma majalisar dattijan tarayyar Najeriya sanata Sani Sale ya ce duk da yake dai kato bayan kato ya so a yi amfani da shi a lokacin zaben fidda gwani amma babu yadda ya iya dole ya karbi sabon salon zaben fidda gwanin da aka yi a jihar Kaduna
mun goyi bayan ayi zaben kato bayan kato amma da jami'a ta yanke hukunci cewa zo ayi indirect farmer din nan duk da cewa mun kai korafin mun karbi hukuncin da jami'a ta yanke muka zo muka yi wannan zaben kuma Allah ya ba wasu nasara
dama dai tun kafin wannan sabata jeta akan kowa ya dan takarar majalisar dattijan tarayyar Najeriya cikin jam'iyyar APC a shiya ta bin jihar Kaduna sanata Shehu Sanin ya turje cewa ba zai yadda da wani zabe ba idan ba kato bayan kato ba kamar inda aka yi wa shugaban kasa wajen zaben fidda gwani
if you believe in President Muhammadu Buhari how could your leader accept to do direct primaries do you mean to say you have money to conduct direct primary for the president and you don't have money to conduct direct primaries for other persons that is not acceptable
to kome matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da turka-turkar da ta turke maganar zaben fidda gwani a shiya ta bin jihar Kaduna malam Samuel Alwan shine babban mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna
a matsayin mai girma gwamna akan wannan batun da ya shafi ba da tikiti na kai tsaye ba tare da an yi zaben shiru ba wannan ba akan ka'ida bane ba kuma demokradiya bane a tsari ne demokradiya ya zama wajibi a baje komai a fefe duk abin da membobin jam'iyya suke ganin cewa shine mafi alheri a tabbatar musu da abin da suke so wannan shine matsayin da girma gwamna akan wannan batun da ya shafi ba da tikiti na kai tsaye
har yanzu yanzu dai bangaren sanata Comrade Shehu Sanin da na malam Obasani da kowane yake kirarin cewa shine zai daga tikitin taka takara na zaman jiran dakon ganin sunan da za a kai gaban hukumar zabe ne a matsayin dan takara na karshe da hukumar zaben za ta buga a cikin jerin jadawalin yan takarar jam'iyyar APC a wannan kasa Isa Lawli kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Isa Lawan Ikra kenan daga Kaduna kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na karshe labari a takaice kafin mu yi sallama
to Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika wasu yan sama jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyar mu ba tare da wani lahani ba yan mintoci bayan da aka cilla su zuwa sama a wani kumbo don su je tashar kasa da kasa ta sararin sama
da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mun dawo shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, sai injin namu Joe Gill, sai kuma ni Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu ne lafiya.